الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 17 ga watan Shawwal shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 8 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul hajj kafin darasi na yau ɗan tambayoyi su kan iya gabata Na'am. Misali da ruwan jiya bai taso ba. Shin me ke sanya a hada salloli biyu masu tarayyar lokaci? Idan wani uzuri ya gitta wanda zai iya zamantowa akwai wahala da tsanani akan jama'a game da kadaita kowace sallah a lokacinta musamman sallolin da suke tarayya da juna a wajen lokaci yana halatta a hadas a yi jam'u taqdim imma az-zuhr da al-asr ko magriba da isha kamar yadda hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabata a cikin darasin mu na wannan littafi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada az-zuhr da al-asr a lokacin az-zuhr da magariba tayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ana gama magariba aka tashi aka kawo isha aka tambaye yake kuma alhali ba ruwa ba iska babu wani birgici ana zaune lafiya kalau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jami'in waɗannan salloli aka tambaye shi me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka yace manzon Allah yana nihin kada ya tsananta ma al'ummarsa to dan haka kasancewar wannan na nuna cewa duk lokacin da jama'a ta samu kanta a cikin wani na kunci to ya halatta a hada sallolin nan biyu masu tarayyar lokaci imma az-zuhr da al-asr ko magriba da isha tare da cewa al-imam Malik Allah ya ji kansa shi ya tafi zuwa cewa magriba da isha su ne aka iya yin jami'in su amma banda az-zuhr da al-asr illa kasancewar wannan hadisi raddi ne a kansa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada to dan haka kasancewar idan aka wayi gari yini wanda yake na ruwan sama in ma hadari ya gangamo ana kyautata zaton ruwa zai sauka ko kuma ana tsakiyar yin ruwa ba a yanke ba ko kuma bayan an gama galima to wannan ya halatta a yi jami'in az-zuhr da al-asr ko kuma magriba da isha an gane ko hakanan tsananin sanyi yini wanda yake na tsananin sanyi ya halatta a yi jami'in waɗannan salloli hakanan kasancewar iska irin guguwa da take tasowa ita ma dama ce wadda take badawa a yi jami'a. Hakanan irin su ba duhu, an gane ku, da kasancewar hasken rana ya kan tafi, to wannan shi ma dama ne wanda yake badawa a yi jami'a tsakanin sanyi. Hakanan duk wani uzuri da zai gitta ma wato musulmi, kamar misali ko wata rashin lafiya, wadda yin kowace sallah a kowane lokacinta zai zamanto akwai tsanani, akwai wahala a kanka domin rashin lafiyar da take tare da kai, ya halatta kai jami'in sallo ne. Haka kasancewar, an gane ku, kamar yadda dai bayani ya gabata, shi wannan jami'i ya keban bai keban abinda ba a bukata a maida shi al'ada. Haka nan babu wani tsanani, babu wani uzuri mutum ya ce zai yi jami'i tsakankanin waɗannan salloli, baya halatta. Amma in dai wani uzuri ya gitta, to wannan rangwame ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Kuma da kudi kamar wannan abu da ake yi na fahimtar sharri ka ci wajen zuwa haji da su, kuma
da wai menene hukuncin yin haji da dukiya ta haram? Duk wanda yi haji da dukiya ta haram sai mu ce ya yi a banza, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karɓa ba. Ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana game da dukkan wata ibada maliya, duk ibadar da ta shafi dukiya, to Allah ba zai karɓi wannan ibada, dole sai da dukiya ta halaka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna Allah ta'ala tayyib لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشأط أدبر يديل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. كما عند حديث yana cikin sahihai. Wannan hadisi kaida ne na nuna cewa duk wata ibada bata karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sai da dukiya ta halaka. Dan haka duk wanda yi haji da dukiya haramtacciya, to Allah ba zai karba hajjin sa. Har ma akwai wani hadisi wanda duk da cewa ba mu san ba menene ingancin sa, wanda ke cewa manzon an ce, wanda aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk mutumin da ya tafi haji da dukiya ta haram, idan ya ce labbaika, Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sanya mala'iku su amsa masa la labbaika wa la sa'alaika wa hajjuka mardudun alaik aw kama qala. Allah bai amsa maka ba, sannan hajjinka an watsar maka da ita, la labbaika wa la sa'alaika, ba a amsa maka ba, ba a koma amsa maka ba, kuma hajjinka an watsar maka da ita. Wannan hadisi na farko ya ishe mu hujja akan cewa haji da dukiya ta haram ba ta amsuwa, illa kasancewar malaman malikiya sun tafi akan cewa in kai da dukiya ta haram ka sauke abinda Allah ya farlanta maka, amma hajjin ba za ta amsu ba. An gane ku? Shi ne yake cewa wasahabi bi haramin wa asa, ya inganta yin haji da dukiya ta haram amma mutum ya saba ma Allah. Shi ne sai suka yi misali, wai kamar mutum ne ya saci duki ya fita fagen daga yaki kuma na ɗaukaka addinin Allah, idan aka kashe shi suka ce ya samu shahada, idan aka wayi gari kiyama sai a auna ladan wato wannan shahada kuma da zunubin wato satar duki. Duk da cewa dai duka wannan hadisin duka ya rubuza wannan magana, in dai dukiya ta haramci Allah bai ya amsar haji da mutum yayi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai watsar masa da wannan haji. Don haka can ya Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ku ciyar daga cikin dadadan abinda kuka nema, ko kuma daga cikin halal, ku ciyar daga cikin dukiya ta halal. Ciyarwa a nan ta kowace fuska, ciyarwar da matsayinta ibada ne, to wannan dole sai da dukiya ta halal. Me yake cewa? Na'am.
Malam, kamar azumi ya kama yau, to mutum ya tashi shi bai dauki ba azumi, kuma ya ci har ya ci abinci sai aka ce mishi an ga azumi, an ga wata sai ya dauki azumi ya wuce, ne rukuncin azumin shi ya rama wani daga ba
aka wayi gari sai ka ji labarin cewa wata ya tsaya ciya kai kuma har ka riga ka ci abinci shin niyyar azumi za ka yi ka wuce ko kuma kamar yadda wasu malamai ke faɗa rukun baki za ka yi magana mafi rinjaye mafi inganci a wannan lokacin da ka samu labarin ganin wata a wannan lokaci za ka yi niyyar azumi kuma ka wuce da shi wannan hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarin bayani sai ka koma cikin wata risala takaitacciya wadda wato Ali ibn Hassan ibn Abdul Hamid Al-Halabi da Salimul Hilali suka wallafa akan sifar azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ngane ko magana mafi rinjaye lokacin da labari ya cin maka daga lokacin da zaka yi niyya sai ka wuce da azumi kuma ba magana rama shi a ƙarshen wata bayan wata ya wuce amma duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa rukun baki zaka yi kuma in azumi ya wuce dole zaka rama wannan menene hujjar su suka ce hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man lam yubayyiti siyama qabla al-fajr fala sawma la aw fala siyama la duk wanda bai kwana da niyya kafin ketowa al-fajr to wannan wato babu azumi gare shi malamai suka ce wannan ga wanda yake da labarin tsayawar wata kenan in kana da labarin tsayawar wata to dole sai kai niyya kafin ketowa al-fajr bayan ketowa al-fajr niyyar ka ba ta inganta ba shi kuma wannan kasancewar bayan ketowa al-fajr ne kuma wannan kuma irin wannan qadiya ta taba tabbata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wataala mun gama babi na 103 kai tsaye za mu tashi farkon babi na 104 a cikin kitabul hajj قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من ساق البدن معه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن أقيل وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأحدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجا ومن لم يكن منكم أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليكسر وليهلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونهر هديه يوم النهر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وعن أروى أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج ف فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري الله يجي كنسا كشوا wannan babi ne wanda ke bayani game da wato mutumin da ya kuro hadayarsa, an gane ku, wato ya kura hadayarsa kenan tare da shi lokacin da kai niyyar hajji, sai ya kasance kana da hadaya daga mahallin da kake ka kura hadaya ka tafi da ita. Menene matsayin yin haka? Yin haka shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake da hali. Ka kuro hadayar ka tun daga gurinku ka je da ita. Amma za mu iske babi na musamman wanda na nuna mutum yakan iya sayan hadayar akan hanya ko kuma in ya isa Makka a can ma ya saye ta. Amma asali abin da yake sunna, abin da ake bukata daga wajen harami ka sayi hadaya ka kuro da ita ka shiga da ita cikin harami. Domin wasu malamai ba sa ganin dacewar mutum ya sayi hadaya a cikin harami, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda za mu gani takanas tun daga Madina manzon Allah ya kura hadayarsa. Shine nan malam zai shigo lafazin al-budun, jam'i ne na badana. Idan aka ce badana, raƙumin da ya isa a yi masa lautu sawa'an namiji ko mace, tare da cewa lafazin badana hatta da saniya ana amfani da shi a kanta, illa kasancewar ya fi gasgata a kan raguni. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wani guduna ja'alana halakum min sha'irillahi lakum fiha khayra fadhkuru smallahi alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Shi ne a nan wato Salim ɗan Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara masa, Allah ya ji kansa, ke cewa lalle mahaifinsa Abdullahi ɗan Umar, Allah ya yarda da shi, ke faɗa cewa tamatta'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatil wada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tamattu'i a hajjinsa ta bankwana bil umrati ilal hajj, ma'ana ya yi tamattu'i da umra zuwa ga hajji. Akan wannan lafazi wasu malamai suka tafi akan cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na nau'ikan hajji a lokacin da Allah ya farlanta masa shine tamattu'i. Domin asali yin aka ce at-tamattu shine mutum yayi umra a cikin wata daga cikin watannin hajji, kamar yadda watannin hajji watanni ne sanannu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce al-hajju ashhurun ma'lumat, wanda sunnatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana mana su Shawwal da Zulqa'ada da Zulhijja. Duk mutumin da yayi umra din ma a cikin watan Shawwal ko a cikin Zulqa'ada ko a cikin Zulhijja a wannan shekara, kafin ya koma gida Allah ya azurta shi da yin hajji, wannan shine ake kira mutamatti, kamar yadda Allah ya ce faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi. To dan haka anan da Ibn Umar ya ce tamatta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bil umrati ila al hajji, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta bankwana yayi tamattu'i da umra zuwa ga lokacin hajji, ma'ana yayi umra ya gama sannan ya ji dadi dangane da abin da aka haramta masa lokacin da yake dauke da harami, har aka kai wato yinin 8 ga wata na Zulhijja yawmut tarwiya, sannan manzon Allah yayi ihlal da hajji. To illa kasancewar wasu malamai da suka fahimci cewa manzon Allah ba tamattu'i ba yayi, suka ce to wannan lafazi fa ban makawa game da yi masa tawili, ma'anar tamatta a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatil wada'i bil umrati ila al hajji ay amara bit tamattu. Suka ce manzon Allah ya yi umarni ne a yi tamattu, kamar yadda za mu iske duk wanda bai kuro hadaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa shi ya yi wannan niyya ta hajji ya warware ta mai da umra domin ya yi tamattu. malamai suka ce wannan baya ma buƙatar yin tawili. A nan magana mafi dacewa abinda ake nihi da tamattu, a nan ana nihi da ma'anar shi a yare wanda yake na Larabci, ma'ana amfana game da sarayar da wasu abubuwa na aikin umra. Domin umra za ka yi dole sai ka fita miƙati, ka je ka ɗauki harami, sannan ka je ka yi dawafi, ka yi wannan sauran ayyuka waɗanda suke na umra. To a nan idan mutum kirani ya yi, ka ga wannan gaba ɗaya tsuntsu biyu ne ka jefe su da dutse ɗaya a lokaci guda. Don haka a nan kenan ma'anar tamatta a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bil umrati ila al hajji. An gane ko? Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tamattu'i, amma abinda ake nihi da tamattu ana al-kiran. Don haka wasu daga cikin magabata hatta da kiranin abinda suke kiran shi tamattu. Shi ne sai ya ce wa ahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ya bada hadaya fa saka ma ahul hadiya min zil hulaifa. Daga nan zil hulaifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kura hadayarsa tare da shi. Kamar yadda bayani ya gabata, zil hulaifa ɗaya ne daga cikin miƙati guda biyar waɗanda suka tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi zil hulaifa miƙati ne na mutanen Madina. Daga zil hulaifa izuwa haramin Makka tafiya ce wadda take gwargwadon kilo 450, shine ya fi kowane miƙati nisa daga cikin miƙati guda biyar. To daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kura hadayarsa, wanda kasancewar hadayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kura tana da yawa, domin sauran kamar yadda bayani ya gabata ya tura Aliyu dan Abi Talib ya tafi birnin Yaman ya kuro masa sauran hadayar shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tare da shi da su ya fita ya kura su zuwa Madina. Wannan kenan shine yake nuna mana duk wanda yake da hadaya, yake da nihin haji ko umra, to abinda ake bukata ya kura hadayar shi tare da shi. Kamar yadda a nan ya ce wa ahada fa saka ma ahul hadiya min zil hulaifa, manzon Allah ya bada hadaya, ma'ana ya ware hadayarsa kenan ya kura ta tare da shi daga nan zil hulaifa. Wa bada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umra, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo zul hulaifa, farkon abinda manzon Allah ya fara shine ya daga muryarsa game da umra, ya ce labbaika umra. Thumma ahalla bil hajji, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya daga muryarsa da haji, ya ce labbaika hajjar. Duk da cewa kamar yadda yake cikin wata riwaya ta daban, iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ihlali da shi a farko shine haji, labbaika hajjar. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai ya shigar da umra akan haji, ya ce labbaika umra. To don haka malamai abinda suka hada tsakanin wannan hadisi da waɗancan sauran hadisai, abinda manzon Allah ya faɗa kai tsaye cayi labbaika umratan wa hajjan, haka ake bukata kenan ga dukkan mutumin da zai yi kirani kenan ya hada su a lafazi lokacin da zai yi ihlal. Wannan cewa fa ahalla bil umra thumma ahalla bil hajj shine wasu malamai suke ganin cewa a hajji ne kadai akan iya yin lafazi da niyya, duk da cewa malamai suka ce wannan ba lafazi bane da niyya, inda niyya ne cha zai nawaitu ada al-hajji fardan, kamar yanda waɗanda suka tafi akan yin lafazi da niyya wato sun watsa irin waɗannan abubuwa da yawa, tare da cewa dai magabatan kwarai ba ɗaya daga cikinsu wanda yake ganin cewa za a iya yin lafazi da niyya. Wannan shi abinda ake kiran shi al-ihlal, ba niyya bace. Bayan ya saka niyya a zuciyarsa kenan sai mutum yayi lafazi game da abin da yake ni. Misali in mai tamattu'i ne wanda umra kadai zai yi, sannan ya ci gaba da zama a birnin Makka in lokacin hajji yayi hajji, kenan lokacin da aka zo miƙati iya abinda zai faɗa labbaika umra. An gane ko? In mai ifradi ne sai ya ce labbaika hajjan. Idan ku mai tawon wannan mai kirani ne sai ya ce labbaika umratan wa hajjan, ko kuma labbaika bi umratin wa hajjin. To shine yace fa ahalla bil umra kuma ahalla bil hajj fa tamatta fatamatta annasu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bil umrati ila al hajj. Jama'a sai suka yi tamattu'i da umra zuwa ga haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana jama'ar da suka fita tare da shi a wannan shekara gaba ɗaya su sai suka yi tamattu'i. An gane ko? Kenan da aka zo kafin a iso Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya ɗauko niyyar haji ya warware ta ya maida ta umra. Jama'a suka samu damuwa, manzon Allah ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu, ya ce lama subtu hadiyan aw kama qala, ni ma da na san haka zai je ya zo. Manzon Allah ya ce ni ma da ba koro hadaya ba, da yanda kuka yi tamattu'i manzon Allah ya ce haka zai. To a wannan dalili malamai suka tabbatar da cewa daga cikin nau'ikan haji guda uku, al-ifrad wal kiran wat tamattu, cewa fiyayyen su shine yin tamattu'i. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya sahabbansa suka yi. Wasu malamai suka ce kirani shine yafi, domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kirani yayi, Allah fa ba zai zaba ma manzansa wani abu daga cikin abubuwa face wanda yake fiyayye. To dan haka dai wancan hadisi da yace law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiya, wannan malamai suka ce gabar wannan ita tabbatar da cewa tamattu'i shine fiyayye. Manzo Allah ya nuna cewa shi ma yan ba dan ya koro hadaya ba da tamattu'i zai yi. To shine anan yace fatamatta annasu ma annabi sallallahu alaihi wasallama bil umrati ila al hajj, wanda kamar yanda bayani ya gabata, in aka ce tamattu'i kai umra a cikin wata daga cikin watannin haji, bayan gama umra kenan sai ka kunce ihrami ka saka tufafin ka na al'ada, sannan abinda aka haramta maka lokacin da kake dauke da harami na yanke farci da aske gashi da rufe kai da sanya katibafi din kafu da yin aure da kusantar iyali da sauransu, to waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun zamanto halak gare ka da irin su shafa turare. Kenan zaka ci gaba da jin daɗi da waɗannan abubuwa wanda aka haramta maka, sannan in ran 8 ga wata ta yi ga watan Zulhijja kenan, a ran nan kuma zaka yi niyyar haji kai, to shine ake kira da tamattu. Sai ce fa kana minan nasi man ahada, daga cikin jama'a wato akwai wanda ya bada hadaya fasaqal hadiya, ya kora hadayar tare da shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koro hadayarsa tare da shi. Wa minhum man lam yuhdi, daga cikin su akwai wanda bai bada hadaya ba. Kamar yadda bayani ya gabata, yanda malamai suka arrafa hadaya suka ce ma yuhuda ila baitillahi alharami min bahimatil an'am taqarruban ila Allahi azza wa jalla, abinda ake bada shi a matsayin kyauta na dabubin ni'ima zuwa ga dakin Allah mai alhurma domin neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In aka ce bahimatul an'am shine al-ibil wal baqar wal ghanam, raƙumma da shanu da tumaki da awaki, to shine anan yace fa kana minan nasi man ahada, daga cikin jama'a akwai wanda ya bada hadaya fasaqal hadiya, ma'ana ya kora hadayar tare da shi. Wa minhum man lam yuhdi, daga cikin su akwai wanda bai koro hadaya ba. Falamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama Makka qala lin nas, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa birnin Makka sai ya faɗa ga jama'a man kana minkum ahada fa innahu la yahillu li shay'in haruma minhu hatta yaqdi hajja. Manzon Allah ya ce duk wanda ya kasance daga cikin ku ya kuro hadaya, manzon Allah ya ce ya san da cewa la yahillu li shay'in, baya halatta ga wani abu haruma minhu wanda ya haramta a kansa hatta ya kafiya hajjiya sai an kai lokacin da ya cika hajjinsa. Kenan ana duk wanda ya koro hadaya mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da yi shine kirani. Duk wanda ya riga ya koro hadaya manzo Allah ya ce to ya san da cewa baya halatta ga wani abu wanda ya haramta gare shi, wato sai an kai lokacin da ya cika haji shine kenan ranar 10 ga watan Zulhijja, lokacin da aka zo aka yi jifa na farko, aka yanka hadaya, aka yi aski, aka je aka yi tawaful ifada, sannan a wannan lokaci ya halatta ka aske wannan ka kusanci iyalinka in ka riga ka yi tawaful ifada, amma in ka yi jifa ya halatta ka yanke farce ka aske gashin ka da sauran abubuwa ka shafa turare ka sanya dukkan tufafi da sauran abubuwan da da an haramta maka kina wannan gadin mutumin da yake ko a daya kinan shi ba zai kunce ihramin tsiran goma ga wata lokacin da yayi shi fa na farko shine yace fa inna yake cewa man kana minkum ahada duk wanda ya kasance daga cikin ku ya koro hadaya fa inna lalle shi wannan la yahillu li shay'in haruma minku baya halatta ga wani abu wanda ya haramta gare shi hatta ya kawo ya hajja wato sai ya cika hajjinsa an gane ko alqada anan bi ma'ana al-itimam hatta ya kawo ya ayyutimma hajjahu kamar yadda Allah yake kuma li yakahu tafasahu da fadarsa fa idza qadaytum manasikakum wa man lam yakum minkum ahada bazan Allah yake duk wanda bai koro hadaya daga cikin ku falyaqus bil baiti wa bis safa wal marwa wato yayi tawafi an gane ko tawafi kenan na umra sannan yayi safa da marwa in ya gama safa da marwa wali yuqassir bazan Allah yake yayi saisai wali yahlil bazan Allah yake daga wannan lokaci kenan ya zamanto wato shine suke cewa halali kenan ma'ana dukkan wasu abubuwa wanda da sun haramta gare shi yanzu sun zama halak kenan anan amr ne bi ma'ana al-khabar ai sara halalan kenan ya riga ya zamanto mara harami komai ya halatta gare shi wannan ke nuna mana kenan ita umra duka wani aiki ne wanda yake takaitacce ba mai daukan lokaci ba dan haka malamai suka ce rukunnan umra rukunnai ne guda uku niya dawafi safa da marwa in ka gama safa da marwa iya abin da yake kanka sai ka je kai aski ko kai saisaye domin shi yin askin ko saisaye wannan wajibi ne daga cikin wajibatul umra an gane ko shine anan manzo Allah yace wa man lam yakum minkum ahada duk wanda bai koro hadaya daga cikin ku manzo Allah yace tunda an iso makka falya duf bil baiti abinda zai yi sai yayi dawafi kiwayo bakwai wannan dawafi dawafi ne na umra wajin safa wal marwa sannan kuma sai yayi safa da marwa dan haka ita ma safa da marwa ake kiran shi at-tawaf an gane ku in ma kace as-sa'yu baina safa wal marwa ko kuma kace at-tawaf baina safa wal marwa kamar yadda ubangiji ta'ala yace inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ay an yas'a bihima shine yace wa bis safa wal marwa sai kai kawo tsakanin safa da marwa wali yuqassir in ya gama sai yayi saisai wannan kenan saisai na kasancewa a wanda yazo a kurarren lokaci to abinda aka fi so yayi saisai domin ya samu gashin da zai aske a ran 10 ga wata na Zulhijja lokacin da aka zo aka yi jifa na farko amma duk mutumin da ya san akwai tazara akwai sauran lokaci to abin da yafi dacewa in kai umra kai aski domin askin shi yafi kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya gabatar da shi da nassi wanda yake na alqur'ani gabatarwa ko ka'ida ce daga cikin ka'idodin da suke nuna muhimmancin abu laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa mukassiri al aya haka can yace wala tahdiqu ru'usakum hatta yablugha al hadi muhilla kaga nan ma ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi amfani da lafazin aski haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa Allahumma arhamil muhalliki Allahumma arhamil muhalliki Allahumma arhamil muhalliki sahabbai sai suka ce wal muqassiri manzo Allah yace wal muqassiri manzo Allah yace ya Allah ka ji kan masu yin aski ya Allah ka ji kan masu yin aski ya Allah ka ji kan masu yin aski anan ne aski yake zamantowa ibada a cikin haji ko umra an gane ko haka sai saye anan kadai ne yake zamantowa ibada in dai ba a cikin aikin haji ko umra da yin aski wanda a Hausa ake cewa kulu ko saisaye wanda ake cewa kuskus duka sai ka ajiye su abu ne wanda suke ba su da bambanci matsayin su halak ne to shine anan sai ya ce wadi yuqassir ma'ana yayi saisaye sai yace wali ya halil idan yayi wannan sai sai shikenan ya zamanto kenan duk wani abu wanda da ya haramta gare shi kenan a yanzu ya zamanto halak thumma li yuhilla bil hajji sannan a ran 8 ga watan zulhijja yawmut tarwiya sai ya daga muryarsa game da hajji yace labbaika hajja kenan anan idan an zo an gama umra mutum sai ya tube wannan harami sai ya sanya kayan shi na al'ada duk wani abin da an haramta masa to a yanzu ya riga ya zama halak sai ya ci gaba da ayyukansa na ibada a nan birnin Makka har a wayi gari ran 8 ga wata an gane ku ga watan Zulhijja a ran nan sai yayi wanka wanda yake na daukan harami wanda bayani ya gabata wankan daukan harami in ma haji ko umra ba shi da bambanci da wankan janaba iya abin da yake bambanta su ita ce niyya in ka gama wanka ka shafe jikinka da turare sannan kasancewar sai ka tsiraita game da dukkan wani tufafi dimkekke idan kai namiji ne ita mace ba ake bance mata ba wani nau'i na tufafi dukkan kayan da ta ga dama za ta iya yi harami na haji a cikinsa ko umra matukar ba kaya ba ne wanda shari'a ta haramta wanda za su siffanta al'aurarta ko kaya waɗanda za su ringa jan hankali kaya waɗanda suke da kirkiri to shine anan kenan a ran 8 ga wata sai mutun ya daga muryarsa lokacin da kenan kai wanka a gidan da kake sauke a birnin Makka ka sanya ihramin ka sai ka daga murya ka ce labbaika hajji shine anan yace kuma li yuhilla bil hajji sannan sai ya daga muryarsa game da haji kenan a ran 8 ga wata faman lam yajid hadiya duk wanda bai samu hadaya ba an gane ko gashi yayi tamattu'i kuma babu hadaya tare da shi babu kudin sayanta fali ya sumu salasata ayyamin fil hajji manzon Allah ya ce yayi azumi uku wato anan haji abinda ake nihi da alhaji anan Makka kenan anan birnin Makka cikin harami yayi kokarin yin azumi uku wa sab'atan idza raja'a ila ahli sannan azumi bakwai idan ya koma zuwa ga iyalinsa lokacin da Allah ya dawo da kai gida to ka tabbatar da cewa akwai azumi bakwai a kanka wanda wannan uku da kai a can birnin Makka da wannan bakwai da zaka yi a gida shine madadin hadayar da baka samu baka bada domin ka'ida duk wanda yayi tamattu'i to ya zama wajibi a kansa ya bada hadaya kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin Alkur'ani faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وكما فمن لم يجد فصيام ثلاثة في الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana duk wanda yayi tamattu'i babu hadaya tare da shi ba shi da kudin sayanta fali ya sun salasata ayyam sai ya yi azumin kwana uku fil hajji anan harami na Makka wa sab'atan idza raja'a ila ahli azumi bakwai ko lokacin da ya dawo zuwa ga iyalinsa to yanzu misali mutumin da ya je lokacin da ya dawo jirgi ya sauke shi a Yamai misali kamar misali mutumin da yake nan shin zai iya yin wannan azumi a Yamai kafin ya iso gida ko kuma sai ya iso gida don haka malamai suka ce iya abinda shi ayar take nunawa idan ka baro birnin Makka duk inda ka je kenan sasannin duniya inda ka je anan kana iya yin azumin ba sharadi bane cewa dole sai ka dawo cikin iyalinka an yi amfani da cewa lokacin da ka dawo cikin iyalinka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi manzon Allah ya tabbatar mana fiyayyar haji shine wanda kai tsaye idan mutum ya gama zai yi gaugawa ya dawo zuwa ga iyalinsa domin iyalinka suna da begenka akan wannan bulaguro da kai kowa tunanin yaushe baba zai dawo ko kuma yaushe wani zai dawo to don haka shine anan Ubangiji ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa sab'atan idza raja'a ila ahli azumi bakwai idan mutum ya dawo zuwa ga iyalinsa shine can Allah ya ce tilka asharatun kamila ga uku ga bakwai idan an jimilce su kenan sun zama goma cikakka fa fa hina qadima Makka wato Ibn Umar lokacin da ya isa birnin Makka, an gane ku, wato fafafa hina kadima Makka, wato sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fafafa hina kadima Makka, manzon Allah sai yayi tawafi a lokacin da ya isa birnin Makka. Kenan farkon abinda manzon Allah ya fara da shi shine tawafi, yayi kewayo bakwai. Wannan tawafi abinda ake kira shi tawaful qudum, wanda tawaful qudum yana ɗaya daga cikin wajibatul hajji, amma ba akan kowane mai haji ba yake zama wajibi sai ga wanda yake mai kirani da mai ifrad. Shi mai tamattu'i babu tawaful qudum akan sa tawafin da zai yi tawafin umra ne. Da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo sai yayi tawaful qudum, wastalama rukuna awwala shay'in, farkon abinda manzon Allah yayi wastalama rukuna awwala shay'in, da zai fara tawafi farkon abinda manzon Allah yayi sai je ya sumbanci wato wannan bakin dutse wanda a Hausa ake kiran shi wurin shan nono, in a Larabci ne sai ka ce Al-Hajarul Aswad, shine farkon abinda manzon Allah yayi sumbanta. Wannan na nuna mana kenan farkon fara tawafi abinda mai haji yake yi ko umra shine ya je ya sumbanci wannan dutse. Shi lafazin wato istilam shine ka dora hannunka akan abu sannan kuma ka sumbanci hannun. Kenan anan me yake nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora hannunsa akan dutsen sannan ya sumbanci hannun. Wanda abu na farko abinda ake bukata at-takabir, ka dora bakinka akan dutsen ka sumbance shi, in har babu cinkoson jama'a kuma ba za ka cutar da jama'a. Ka sanya kanka a cikin kogon dutsen wato ka sumbance shi, in wannan bai samu ba sai ka dora hannunka, idan ka dora hannunka sannan sai ka sumbanci hannun, idan wannan dama ta biyu bata samu ba daga inda kake sai kai nuni ka daga masa hannu, amma in ka masa nuni ba za ka sumbanci hannun ba. An gane ku, kenan sumbanta a mahalli biyu take kasancewa, lokacin da ka dora bakinka ko ka dora hannunka ko ka dora wani abu da yake hannunka, domin manzon Allah ya dora sanda akan dutsen sannan ya sumbanci sandar kamar yadda ya gabata. Nan ne ke da kwai addu'a ke bantacciya wanda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa bismillahi Allahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika ووفاء بأهلك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. wannan ita ce addu'ar da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. an gane ko, thumma khabba thalathata aqwa, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sassaka kiwayo uku na farko. wannan kenan na nuna mana tawaful qudum dole ne mutum ya yi sassaka a matsayinsa na namiji, domin yin sassakar ta takaita ga maza banda mata. Kewayo uku na farko da sassaka za ka yi. Me ake cewa sassaka? Shi ya wuce tafiya amma bai kai gudu ba, wanda kenan kafadarka za ta ringa motsawa, kafarka gwiwoyinka kenan za su ringa daguwa, kenan dan gudu-gudu ne. Shi ba gudu ba, shi kuma ya wuce tafiya. To wannan shi sassaka na kasancewa a cikin tawaful qudum, don haka kenan tawaful ifada da tawaful wada gaba ɗaya ba maganar sassaka a cikinsu. Tawaful qudum da tawaful umra shi ne mutum yake yin sassaka. Dalin fa'ida kuma a nan ne mutum yake huddo kafadarsa ta dama, amma a tawaful ifada da tawaful wada wannan duka ba a buƙatar sassaka, ba a buƙatar fito da kafada ta dama, kamar yadda hikima game da shar'anta mana sassaka da fitar da kafada ta dama tuntuni bayani ya gabata a kansu. Nan ma akwai addu'a keɓantacciya daga nan Hajarul Aswad, lokacin da ka fara kenan daga nan har ka kewayo ka zo rukunul yamani, iya addu'a da za ka ringa yi shi ne rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Don haka wannan littafi mai wanda suke kira shi manasikul hajj, wanda duk da cewa akwai littattafan da suke da wannan suna, wanda tawafi na farko addu'arsa daban, wanda addu'ar ta kusa rubu, na biyu kewayo, na biyu shi ma addu'arsa daban, kewayo na uku addu'arsa daban. Wannan duka ba karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce, don haka za ka samu mutane sun bata lokaci akan wannan addu'o'i amma inda zaka ce ya zana maka rukunnan haji ko wajibatul haji ko mahzuratul ihram ko sunanul haji ba zai iya zana maka ba ɗaya daga cikin su. Dan haka ka san waɗannan ayyuka menene kake, wannan duka addu'o'in da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ta wajen fara tawafi da wadda rabbana atina da zaka yi da kuma addu'a da ake yi akan safa wanda in ka hau safa zaka fuskanci alqibla sannan sai ka ce la ibid wannan inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha shakirun alim. Sannan sai ka ce la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lakul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda. Kamar mai ta wannan addu'a su uku shi kadai ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai na hudu addu'ar da ake bukata a yawaita a yinin Arafa shine la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lakul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. To shine anan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sassaka a kewayo uku na farko wa masha arba'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tafiya a kewayen hudu waɗanda sune cikon bakwai kin an gane ko kenan. Wannan in akwai sarari babu cinkoson jama'a kuma babu wani uzuri wanda zai hana ka yin wannan sassaka to dole ne ka yi wannan sassaka idan ka ki ka nuna na, amma ita mace ba a shar'anta mata ba yin wannan sassaka. An gane kewayo hudu kenan cikon bakwai kin su kuma za ka yi su da tafiya. Sai ya ce faraka hina qada tawafahu bil baiti inda al maqami rak'atayn. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya gama tawafinsa manzon Allah ya yi raka'a biyu a nan maqamu Ibrahim. An gane ko maqamu Ibrahim a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida ta bayansa ya fuskanci Ka'aba manzon Allah ya yi raka'a biyu. Kenan in so samu ne a wannan mahalli ya kamata kai raka'a biyu lokacin da ka gama tawafi, amma idan wannan mahalli bai samu ba duk inda ka samu a cikin fadin masallacin zaka iya yin wannan raka'a biyu. Idan ka gama wannan raka'a biyu me zaka yi kenan? Sai ka dawo ka sake sumbantar wannan Al-Hajarul Aswad. Idan ka sumbance shi sannan kuma sai ka shiga kofa dan ta safa ka je kai safa da Marwa. Shine yace anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a biyu a nan maqamu Ibrahim lokacin da ya gaba tawafi. Summa sallama sannan manzon Allah ya salamci fansarafa sai ya juya fa'ata safa manzon Allah ya tafi zuwa safa. A cikin wannan lafazi akwai ikhtisar, bayan manzon Allah ya gama raka'a biyu sai da ya koma Hajarul Aswad manzon Allah ya sumbance shi sannan manzon Allah ya je ya fara safa da Marwa. Fatafa bis safa wal marwati sab'ata aqwa manzon Allah yayi dawafi ko kuma mu ce yayi kai kawo game da safa da marwa kai kawo bakwai. Ita safa da marwa ta sha bamban da dawafi. Dawafi in ka fara daga Hajarul Aswad sai ka kewayo daidai da shi zaka ce daya, an gane ku? Idan ka sake kewayowa sai ka ce biyu. Amma ita safa misali daga nan zuwa can, daga nan in ka je can sai ka ce ɗaya, ba sai ka je ka dawo ba za ka ce ɗaya. Kenan zuwa ɗaya dawowa biyu, idan ka koma uku, idan ka dawo hudu, idan ka koma biyar, idan ka dawo shida, idan ka koma bakwai. Ka fara da safa ka gama da Marwa. To shine anan ya ce farak wake cewa fatafa bis safa wal marwa sab'ata adwa. A wannan kai kawo tsakanin safa da marwa babu addu'a keɓantacciya. Duk addu'ar ta zo ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce, iya abinda ka iya shi za ka yi na addu'a. In tilawar alqur'ani za ka yi sai ka yi ta yi zuwa da zawa har ka gama. Duk wani abin da yake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya dace ka yi. Sai ya ce thumma lam yahlil min shay'in haruma minhu hatta qada hajja. Sannan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai halitta ma kansa wani abu wanda ya haramta gare shi wato sai da ya cika hajjinsa an gane ko sai da aka kai ran 10 ga wata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je jifa na farko sannan abubuwan da suka haranta akan shi suka zama to halaka wa nahara hadiya wato ya soke hadayarsa yawman nahari a ranar 10 ga watan Zulhijja kenan ita ce ranar layya wa afaba sannan manzon Allah ya gangaro Makka ya zo yayin tawaful ifada an gane ko in ma ka ce masa tawaful ifada ko ka ce tawaful fard an gane ku ko ka ce masa tawaful fard shine yace fa tafa bil baiti manzon Allah yayi tawafi in so samu ne kana da dama a ran 10 ga wata ya kamata mutun ya zo yayi tawaful ifada in baka samu zawwa ba zaka iya yin shi a washe gari ran 11 ga wata ko ran 12 ga wata ko ran 13 ga wata ko kuma dai bayan dawowar ka Makka kafin dai wannan wata na Zulhijja ya fita ake buƙatar mutun yayi wannan tawaful ifada amma abinda ake buƙata mutun ya gaggauta yayi shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ran 10 ga wata da manzon Allah ya zo yayi jifa na farko manzon Allah sai yanka ai soke hadayarsa da ya soke hadaya manzon Allah yayi aski da ya aski manzon Allah ya gangaro Makka ya zo yayi tawaful ifada da ya gama tawaful ifada sannan ya koma Mina aka ci gaba da zama 11 12 13 sai yace fa tafa bil baiti manzon Allah ya zo yayi tawafi shine tawaful ifada thumma halla min kulli shay'in harama bihi sannan gaba dayan duk abin da ya haramta gare shi a wannan lokaci ya halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da kusantar iyali in kafin kai tawaful ifada shine baya halatta ka kusanci iyalinka amma zaka iya shafa turare zaka iya yanke farci zaka iya aske wani gashi na jikinka zaka iya sanya dukkakken tufafi zaka iya rufe kanka za a iya daura maka aure zaka iya daura ma wani aure zaka iya yankar itace zaka iya farauta farauce farauta indai ba ta cikin harami bace ba an gane kusantar iyali ne ba za ka yi ba kenan sai mutun yayi tawaful ifada shine yace thumma halla min kulli shay'in harama bihi dukkan wani abu wanda ya haramta gare shi daga wannan lokaci ya halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu umar yace wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahada wasaqal hadiya ma wasaqal hadiya minan nas duk wanda ya bada hadaya ya kuro hadaya tare da shi daga cikin jama'a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba dayan jama'a haka suka yi duk wanda ya kuro hadaya me yake nihi yanda manzon Allah yi kenan da aka zo aka yi tawaful qudum sannan ba a kunci harami ba aka ci gaba da zama a cikin harami a ran 8 ga wata aka dauka kaburiya game da haji aka fita Mina ran 9 ga wata aka je aka tsaya a Arafa rana ta bada aka zo Arafa na Muzdalifa da aka wayi gari ran 10 ga wata aka zo aka yi jifa na farko aka soke hadaya aka yi aski sannan aka je aka yi tawaful ifada sannan komai ya zama to halaka hadisi na gaba Aisha kamar yanda Urwa Allah ya ji kansa ke cewa lalle Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labari game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tamattu'insa da yayi da umra zuwa ga haji fatamatta annasu ma'ahu bi mithli alladhi akhbarani salim an ibn umar radiyallahu anhuma ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Urwa yake cewa lalle Aisha Allah ya kara mata yadda ta ba shi labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan tamattu'i nashi da yi da yanda kuma mutane suka yi tamattu'i tare da shi yace irin yanda Salim wato ya bani labari an gane ku kenan wannan riwaya ta Ibn Shihab daga Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Urwa Ibn Zubair shi ma ya rawaito daga Salim kamar yanda kuma daman Aisha yanda Salim ya bashi labari haka Aisha ta bashi labari don haka kenan anan malam ya dan takaita shi bai zo da shi baki daya ba kenan a takaice dai wannan hadisi me yake karam menene alakar sa wato da wannan babu kasancewar in so samu ne mutun in yana da hadaya ya kuro ta tun daga inda yake yaje da ita shi yafi dacewa tare da cewa ya halatta ka saye ta akan hanya ko kuma in an isa Makka sannan ka sai hadiyar babu manishtar alhadiya min at-tariq qala haddathana abu nu'man qala haddathana hammad huwa ibn zayd ibn dirham an ayyub wa ibn abi tamimata sikhtiyani annafi huwa maula ibn umar annahu qala qala abdullah ibn umar radiyallahu anhum li abih akim fa inni la amanuha an tusadda anil bayt qal idhan af'alu kama fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad qala allah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي الأمرة فأهل بالأمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والأمرة وقال ما شأن الحج والأمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya sayi hadayarsa akan hanya imma kafin a isu harami ko kuma bayan an shigo cikin harami an gane ko menene matsayin sa sai mu ce ya aikata halak wato Abdullahi ibn Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yadda Ibn Umar ya faɗa wato ga wannan shi Abdullahi ya faɗa ga mahaifinsa shine Abdullahi dan Umar kenan man wafaka ismuhu isma abihi shi sunan shi Abdullahi kuma sunan mahaifinsa wato Abdullahi wanda abinda bai cika ba ya waita a cikin Hausawa ka sama danka sunanka duk da cewa akwai shi amma ba cika yawaita shi ba amma a cikin Larabawa abu ne wanda yake yayyawaita shine yace qala abdullahi ibn umar kamar yanda abdullahi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa shugaban munafikai abdullahi ibn ubay ibn salul shi ma sunan shi abdullahi to shine anan shi abdullahi ya fada ga dan ga mahaifinsa abdullahi dan umar yace akim yace ya baba ka zauna ka dau haguri lokacin da yake nihin zuwa yin haji ne sai yake ba mahaifin nasa shawara cewa ya zauna kada ya je a wannan shekara kenan anan in da ya hango abinda mahaifi bai hango ba ba laifi yakan iya bashi shawara akan abinda yake gani ya dace yace masa fa inni la amanuha yace fitina fa ni ban amince mata ba wannan kuma kasancewar a shekarar da Hajjaji ibn Yusuf wato ya kai dauki birnin Makka domin yakar Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Zubair mutanen Makka sun masa mubayi'a cewa shine khalifa shine matsayin shugaba tare da cewa sauran jama'a kuma can sun ma wato shine Abdul Malik ibn Marwan an gane ko shi kuma Hajjaji ibn Yusuf shine babban komandakin sa ka'ida ku Hausawa suka ce takobi biyu ba sa haduwa a cikin kube guda a gari guda ba a sarki biyu an gane ko in dai aka ce a gari guda akwai sarki biyu to wannan zaman lafiya ba zai samu ba ja'in ja da hayaniya ita za ta biyo baya dole sai ɗaya ya gushi dan haka Ubangiji ta'ala ke cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce akwai wasu alloli a cikin sammai da kasai banda Allah subhanahu wa ta'ala to da sama da kasa gaba ɗaya sun baci sun fita daga tsari kamar yanda yake cewa mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd al-aya to shine Abdul Malik ya tura Hajjaj domin ya je ya yaki wato Hajjaj wannan Abdullahi ibn Zubair to a shekaran nan shine shi kuma Abdullahi ibn Umar yayi niyyar zuwa haji sai dan nashi yake bashi shawara yake cewa baba ka zauna ka dau haƙuri fa inni la amanu ha yace bana amincewa don amince ma fitina ba har yanzu akwai ta kar a je ta hada da kai wannan kuma na nuna mana ka'ida duk lokacin da fitina ta auku to anan abinda ake bukata ka dau matakai kar ka je ka jefa kanka a cikin halaka sai yace an tusadda anil baiti yace ina tsoron wannan fitina ta zamanto sababin tsare ka wato game da rashin isa zuwa Ka'aba kenan za a tsida a datse hanya a ce kar kowa ya isa shine yace an tusadda anil baiti kenan kar fitinar ta zamanto sababi domin tsare ka game da isa dakin Ka'aba kana sai yace idan af'alu kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu umar sai yace to in har an tsare ne yace yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka zai an gane ko wa kad kana Allah tabbas ubangiji ta'ala ya fada da kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tabbas ku jama'a ta mu'minai kuna da kyaukyawan goyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi a shekara ta 6 lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sahabbansa domin yin umra kafiran makka suka je suka tsare shi a nan wajen makka a wani dawa wanda ake kira shi Hudaybiya suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ba zai shiga ba saboda su abun kunya ne abun kaskanci ne a ce ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa sun shiga birnin makka irin wannan lokaci to a lokacin nan aka yi sulhu cewa manzon Allah ya koma da jama'arsa amma a shekara ta gaba ya dawo yayi umra da jama'arsa to da aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isa yaya manzon Allah yi a lokacin nan manzon Allah ya aske kansa sannan ya soke hadiyar shi sannan aka koma to shine anan ibnu umar yake cewa idan af'alu kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in har an tsare ni yace to zan yi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kenan zan yi aski in soke hadayata domin Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tabbas ku jama'a ta mu'minai kuna da kyaukyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa ana ushhidukum anni qad awjabtu ala nafsi al-umra ibnu umar yace ina tabbatar muku ni na wajabta ma kaina yin umra fa ahalla bil umra sai daga murya yace labbaika umra wannan shine dalilin da ke nuna cewa yana halatta mutun yayi harami wato kafin ma yayi salikati an gane ko kafin ka isa miƙati ya halatta ka daga muryar ka tun anan lokacin da za ku hau jirgi a yayi ka daura ihramin ka kai wanka sai ka ce labbaika umra ko labbaika hajja kidan kai tsaye wato wannan za ku isa makka ko kuma in ma madinar za ku isa in dai an isa madina to duk zaman da za a yi dai kana cikin harami sai an iso wannan domin shi ne ibnu umar daga cikin gidansa ne kafin ya fito ma ya isa miƙati shi ne yake cewa wato fa ahalla bil umra sai ya daga murya sai ya ce labbaika umra kada sai yake cewa thumma kharaja sannan sai ya fita hatta idza kana bil baida lokacin da ya kasance a dawan da ake kiran shi al baida ahalla bil hajji wal umra wato sai ya daga muryarsa game da haji da umra yace labbaika hajjan wa umra kinan kirani kina anan in ma ka gabatar ka ce labbaika hajjan wa umra ko kuma ka ce labbaika umratan wa hajjan wa qala sai yace ma sha'anul hajji wal umra illa wahid yace lamarin haji da umra yace bai zamanto ba face ɗaya ne an gane ko haji da umra duka ibada ce daya daya iya dai wani dan bambanci ne ake samu irin nan tsayuwa Arafa da sauransu abinda aka haramta ma me haji mahzuratul ihram haka me umra ma an haramta masa shine yace ma sha'anul haji wal umra illa wahid thumma ishtara al hadiya min Hudayb sannan lokacin da ya isa wani wuri da ake kiran shi Hudayb anan ibnu umar ya sayi hadaya wannan shine mahallu shahidi kenan in har baka fito daga hadayarka daga gida ba laifi akan hanya kana iya sayen ta domin shi Hudayb dawa ne wanda yake tsakanin birnin Makka da Madina thumma qadima fa tafa lahum tawafan wahida lokacin da ya iso Makka sai ya dawafi ga haji da umra dawafi guda kenan wannan na nuna mana me kira ne idan ya zo dawafi guda zai shine dawaful qudum an gane ko in yayi wannan dawafi kai tsaye sai ya safa da Marwa in ko yana so sai ya jinkirta safa da Marwa a ran 10 ga wata idan ya zo ya dawaful ifada sai ya safa da Marwa in a farko bai yi ba in ko lokacin da aka iso Makka da yayi dawaful qudum sai ya safa da Marwa to a ranar 10 ga wata idan ya zo dawaful ifada kadai zai yi ba zai sake safa da Marwa haka ne ifradi lokacin da aka iso Makka in yayi dawaful qudum in yayi safa da Marwa a ran 10 ga wata in an zo dawaful ifada zai ba maganar safa da Marwa in ku bai gabatar da Safa da Marwa lokacin da ya tawaful qudum a ran 10 ga wata in ya tawaful ifada sai ya biyo baya da Safa da Marwa shine anan yace thumma qadima fa tafa lahumu tawafan wahida fa lam yahilla hatta halla minhumu jami'a wato bi kunce fa lam yahilla wato shine yace bai kunce harami ba ma'ana bai aikata ba wasu abubuwa waɗanda da sun zamanto haramun akan sa hatta halla minhuma jami'a sai da ya kunce harami game da haji da umra gaba ɗaya shine kenan a ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa na farko da haka kenan shi mai kirani kamar yadda bayani ya gabata in yayi tawaful qudum yayi Safa da Marwa zai ci gaba da zama a cikin ihramin sa ba maganar yanke farce ko gusar da gashi ko rufe kai ko sanya dukkan tufafi sai an kai ran 10 ga wata lokacin da yayi jifa na farko nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك